To jama'a barkanku da asuba, barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan safiyar Talaraba kan mita 25 da 31 da kuma 60 a jamhuriyar Niger. Ana jin mu a tashar mu ta VOA Africa dake kan mita 102.5 a zangon FM ko kuma a gidajen radio masu zaman kansu na amfani da fara da Saroniya da Nomad da Dalo da Niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a Ali Mustafa Sokoto da jama'a Ali ke tabon ku gashin na wannan lokaci. Bari mu fara da kanin labarai.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya gabatar da jawabin ban kwana ga Amerikawa. Jiya Talata ne kuma aka gabatar da dokar da ta samu goyon bayan dukkan jam'iyyun siyasa da ta buƙaci a ƙara azawa ƙasar Rasha takunkumi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ya ce yanzu majalisar za ta fi mai da hankali ga rigakafin rikici maimakon sai sun afku a ɗauki mataki.
To gaishe ki.
Wannan kuma yana nufin in an samu an yi a cikin ruwan sanyi sallallahu alaihi wasallam, in ba a samu a cikin ruwan sanyi akai hakan ba, komai yana iya biyowa baya.
Yalla ba idan kace komai yana iya biyowa kamar me kenan misali?
Ba komai ma kake tunani dai.
To wannan dandano ne na wasu daga cikin bayanan da zamu ji daga fadar shugaban Najeriya akan ko ita Najeriya za ta aika soja wajen cire shugaban Gambia idan bai sauka daga mulki ba. A Kaduna kuma
duk wanda yake dauka wai zai kori wani daga wani wuri a jihar Kaduna ya kuskure kuma hukuma za ta tashi sai sai ta ga bayan shi.
To wani sashi na matsayin gwamnatin jihar kenan kan rikicin da ke ci gaba da adaba kudancin jihar, samu kuma jihalin da daliban Najeriya suke ciki a Niger.
In mutum ka kware da ilimi nan dai cikin Afirka cikin ECOWAS ana so in amma Ingilishi kamar da sauri, in amma Faransa kamar da sauri, to ku kun yi sa'a.
To bayan duka wannan muna da shirin demokuraɗiyya a yau duka bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Jiya Talata da daddare shugaba Barack Obama na Amurka ya gabatar da jawabin ban kwana ga Amerikawa a yayin da ake shirye-shiryen sauka daga kan ragamar mulki. A yayin da ake gabatar da jawabi a garin su Chicago a gaban dubban mutane waɗanda suka yi ta kururu da cewa suna sanyaya mulkin wasu ƙarin shekaru huɗu, shugaba Obama ya ce yana sanyaya godiya ga zantawar da ya yi da mutane, zantawar da ya ce sun ƙara masa ƙarfin gwiwa wajen ragamar mulki. Shugaba Obama ya bayyana irin abubuwan da gwamnatinsa ta yi cikin shekaru takwas da suka shige, ciki har da farfaɗo da tattalin arzikin Amurka da kashe Osama bin Laden da kuma ganin cewa Iran ta dakatar da shirin nukiliyar ta. Bayan da a madadin matarsa Michelle ya godewa waɗanda cikin makonni biyu da suka shige suka yi ta aika masa saƙonnin fatan alheri bayan ya sauka daga kan ragaman mulki, sai ya ce,
"But tonight it's my turn to say thanks."
Ya ce yanzu kuma shi ya kamata ya godewa dukkan jama'a da waɗanda suka samu jituwa ko saɓani, ko kuma samsam ma ba a samu jituwan ba. Ya ce a duk zantawar da ya yi da mutane ana ƙara masa ƙarfin gwiwa ci gaba da jan ragaman mulki. Mu'amalarsa da mutane ta sa ya ƙara ƙwarewa wajen shugabanci kuma ya ƙara zama mutumin kirki. Shugaban ya kammala jawabinsa da kalmomi guda uku da ya amfani da su a lokacin da ya fara yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa a shekara ta 2008. "Yes, we can." Ma'ana, za mu iya yi.
To jiya Talata ne kuma aka gabatar da dokar da ta samu goyon bayan dukkan jam'iyyun siyasa ita Amurka ɗin a gaban majalisar dattawa da za ta buƙaci a ƙara azawa ƙasar Rasha takunkumi bisa zargin cewa ta yi shishige a zaɓen shugaban ƙasar da aka yi watan Nuwamban da ya wuce. Senator Ben Cardin ɗan jam'iyyar Democrat wanda ya gabatar da dokar ya ce lokacin da aka kai hari a Pearl Harbor da kuma lokacin da aka kawo hare-haren ta'addanci watan Satumbar shekarar 2001 sun ɗauki matakin tunkara waɗanda suka kawo wannan hare-haren da kuma ɗaukan matakan hana aukuwar kawo wasu hare-hare a kan inda Amurka. Saboda haka ya ce akwai buƙatar su ɗauki matakin bayyana wa ɓalo-ɓalo cewa duk wanda ya yi irin shishigin da Rasha ta yi ba za a ƙyale ba. An dai gabatar da wannan mataki ne kwanaki huɗu bayan da hukumar leƙen asirin Amurka ta gabatar da rahoto da ke zargin Rasha da laifin yin katsalandan a zaɓen shugaban ƙasar da aka yi.
Sabon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, wanda ya ce rigakafin aukuwar rikice-rikice zai baiwa fifiko, jiya Talata ya gabatar da bayanin abin da yake begen ganin Majalisar Dinkin Duniya ta yi daga mai da martani ko kuma kai doki bayan akwai rikici zuwa ga rigakafin akwasu. Antonio Guterres ya ce mai da martani bayan rikici ya auku ya kane ne aikin Majalisar Dinkin Duniya shekara da shekaru, ya ce lokaci ya yi da ya kamata majalisar ta ɗauki matakan rigakafin ɓarkewar rikici domin tabbatar da zaman lafiya.
Prevention must consistently be seen as a value in itself, and it is an
essential. Mr. Guterres ya ce tilas rigakafi ya zama abin da za a riƙa yi a kowane lokaci. Muhimmin mataki ne na rage wahala da jama'a suke sha domin cimma bururinsu ta rayuwa. Haka kuma sabon sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga ƙasashen duniya da su mai da hankali wajen amfani da dabarun diplomasiya domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali.
To kuna jin labaran duniya daga Washington a sashen Hausa murya Amurka. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce wasu tagwayen hare-haren ƙunar baƙin wake a Kabul babban birnin ƙasar jiya Talata sun kashe fiye da mutane 30 da raunana kimanin mutane 80. Shidan gani da ido sun ce 'yan tawaye sun auna jerin motocin jami'an gwamnati a lokacin da suke barin ofisoshin majalisar dokokin wannan ƙasar. An bayyana cewa manyan jami'an tsaro da farar hula da kuma wakilan majalisar dokokin ƙasar suna daga cikin wanda suka jikkata. Rahotannin sun bayyana cewa ɗan halin ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa kusa da ofishin ko kuma ofisoshin majalisar a yankin Darul Aman da birnin jim kaɗan kafin wani mai harin ƙunar baƙin waken kuma ya tada bam ko bamamai da suke dankare cikin wata mota.
Jiya Talata majalisar dattijan Amurka ta fara tantance jami'an da shugaba mai jiran gado Donald Trump ya gabatar da sunayensu. A yayin da aka fara tantance wanda za a baiwa mukamin Attorney General Senator Jeff Sessions daga mazaɓar jihar Alabama. Senator Sessions ya kare matsayinsa akan batun kare haƙƙi da 'yancin jama'a, yana mai faɗawa wakilan majalisar cewa ya fahimci tarihin gallazawa da kuma 'yancin yin zaɓe ga baƙar fatar Amurka. Ya tabbatarwa abokan aikinsa na kwamitin harkokin shari'ar majalisar dattijai cewa zai jagoranci tabbatar da an kaddamar da dokokin yin zaɓe ba tare da katsalanda ko kuma nuna bambanci ba. Tun dai lokacin da aka gabatar da sunan Senator Sessions, wasu ke ta nuna rashin amincewarsu akan cewa shi mai nuna bambanci ne. Ko a jiya Talata ma akwai masu zanga-zangar da suka yi ta kururuta rashin amincewarsu a lokacin da ake ƙoƙarin tantance shi.
To kun sha labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadilla, to sai rahotanninmu kuma za mu share fage ne a Abuja da ranar Litinin ɗinnan da ta wuce shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma suka taru suka tattauna game da matsalar Gambia da shugabanta da ke barin gado Yahaya Jami, inda kuma ƙarshenta suka yanke shawarar cewa dole su ɗauki mataki domin tabbatar da cewa ya sauka. Wannan ne ya kawo tambayar cewa shin ita Najeriya za ta tura sojojinta kenan cikin wani za je su cire Yahaya Jami daga kan karagashi ta mulki?
Na tambayi kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu, in har shugaba Jami ya ci gaba da yin turjiya, to me zai faru?
Ƙungiyar Yammacin Afirka ECOWAS da kwamiti na shugaban Muhammadu Buhari sun ce babu abin da zai hana a aiwatar da abin da tsarin mulkin Gambia ya aje. Wannan kuma yana nufin in an samu an yi a cikin ruwan sanyi falal lai ham, in ba a samu a cikin ruwan sanyi akai hakan ba, komai yana iya biyowa baya.
Yallaba idan ka ce komai yana iya biyowa ba, kamar me kenan misali?
Ba a komai ma kake tunani dai, a wanda nake so in ce maka ba abin da aka ɗauke aka ce ba zai iya faruwa ba.
A cewar ƙwararre kan sha'anin diplomasiya kuma tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan Ambassador Suleiman Dahiru, amfani da ƙarfin soja ya zama wajibi.
Na yarda da wannan tunaninsu na amfani da ƙarfin soja, tun nan bai da niyyar zai sauka a mulki.
To Ambassador, baka ganin wannan yana da illa ga tsarin zamantakewa da kuma tsaro a Afirka ta Yamma?
Inda ce Gambia wata ƙasa ce wanda take da jama'a da yawa, za a yi tunanin haka amma gambe wanda komai da biyu ba su kai ba sojojin su ba huce 1000 ba cikin wani 1000 da yake magana ba wani soja ne da za a kira soja ba kamar boy scout ne za a ce kawai don haka ban ga yanda zai kawo wani damuwa ba mutanen Gombe ni na tabbata murna za su yi in aka zo a fatattake shi don sun kosa da shi
to sai dai kuma bisa ga dukan alamu ana samun sabanin ra'ayi kan amfani da karfin soja Dr. Umar Ardo tsohon malami ne a kolejin horas da hafsoshin sojin Najeriya
in a ce hakan nan ya faru ga Najeriya ana ji West African states za su hada sojojin su zo su yaƙi Najeriya ko kuma don Gambia kankanuwan ƙasa ne arena ta bai kamata ba already ni a Najeriya muna da problem sojojin mu kota ina suna fada south south suna fada Zamfara suna fada central Najeriya middle belt suna fada Kaduna suna fada Boko Haram a north east sannan guba a ce a kai su waje su je su sake yin fada ta yaya za a yi haka
amma shugaban rundunar adalci ta Najeriya Alhaji Abdul Karim Dayabo na da wannan ra'ayi
to idan akwai matsala maimakon a ce za a yi rigima a ce za a kawo ɗansu abubuwa na fadace wani shi wataƙila abin zai fata kenan in ba zai samu ba gara kowa ya rasa saboda haka sai a ce lalle ya sauka ba a rantsar da sabon ba shi kuma tsohon bai ci gaba ba ranar da lokacin su ya kare akan gwamnatin riƙon ƙwarya har in akwai wajibin a shari'a ita shari'a sai an kare su na abawa wanda ya kamata
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to gaishe ka Hassan daga Abuja sai mu cilla zuwa Kaduna inda muke da rahoto game da jawabin da gwamnatin wannan jiha din yayi dangane da halin da ake ciki a kudancin jihar
da yake jawabi ga manema labaru a gidan gwamnatin jihar Kaduna lokacin da wani kamfani ya kawo tallafi ga ƴan gudun hijira a kudancin jihar Kaduna gwamna Malam Nasir Ahmad ɗan Rufa'i ya ce kowane ɗan ƙasa na da haƙƙi ya zauna inda yake so saboda haka ba za a bari a kori wani ba
duk wanda ya zo jihar Kaduna yana son ya zauna a jihar nan haƙƙi ne akan mu kare mutuncinsa kuma mu tabbatar inda yake so ya zauna ba wanda zai kori wani a wannan jiha domin tsarin mulkin ƙasa gaba ɗaya ya ba kowane ɗan Najeriya dama ya zauna inda yake so a Najeriya duk wanda yake ɗauka wai zai kori wani daga wani wuri a jihar Kaduna ya kuskure kuma hukuma za ta tashi tsaye ta ga bayan shi
sai dai fa wasu kungiyoyin addini na ganin an riga an baro shiri tirani game da yadda za a shawo kan rikici musamman ma dai a kudancin jihar Kaduna majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna na cikin kungiyoyin da ke ganin idan dai ana son shawo kan matsalar tsaro a kudancin jihar Kaduna to ya zama wajibi a kakkabe dukkanin rahotannin da aka tattara lokacin binciken rikici a baya domin hukunta waɗanda aka gano da laifi a wancan lokaci Sheikh Abubakar Baban Tune shine shugaban majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna kuma shi yayi wa manema labaru ƙarin haske game da matsayin wannan majalisa
a bisa haƙiƙanin bincike wanda wannan majalisa ta yi ya tabbata cewa gazawan da gwamnatocin da suka gabata suka yi wajen hukumta masu aikata irin wannan laifi na haddasa kashe-kashe da harzuƙa al'umma shine musabbabin da ya sanya ake samun irin waɗannan maganganu misali kotun Justice Okadigo a shekara ta 1992 akan rikicin zangon kataf ta sami retired general zamani Lekod da wasu mutane biyar da laifi a inda ta yanke musu hukuncin kisa amma sai ba a dartar da wannan hukunci ba domin ana ganin waɗannan mutane sun fi ƙarfin hukunci don haka aka kyale su
har zuwa cikin daren talatin nan dai kananan hukumomi biyu a kudancin jihar Kaduna na cikin dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i 12 yayin da karamar hukumar ƙaura ke cikin irin wannan doka ta sa'o'i 24 Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to a gaishe ka Isa to bari mu bar Najeriya din kwata-kwata mu shiga cikin makwabciyar ta jamhuriyar Niger ko da yake abin ya shafi duka kasashen biyu da Najeriya da Niger ne a wannan rahoto da ya shafi ɗaliban Kano da ke karatu a Yamai da kuma matsalolin da suke fuskanta
kimanin ɗalibai 548 maza zalla daga jihar Kano da jihohin jamhuriyar Niger ne ke ɗaukar karatu a makarantar Bilangal College Kano Niger wacce hukumomi suka bude a birnin Yamai domin ba yaran Najeriya da Niger damar koyon Faransanci da Turancin Ingilishi a matsayin wata hanyar ƙara ƙarfafa cuɗanya tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu mataimakin gwamnatin jihar Kano Professor Hafiz Abubakar da ke jagorancin wannan tawaga ya bayyana gamsuwa da yanayin da ya tarar da waɗannan ɗalibai.
Mun ga ana kula sosai, ana kula da karatun yara, yara suna cikin koshin lafiya. Mun zagaya wajen karatu, mun zagaya wajen kwana, face ma wajen ci, kitchen ɗinsu ya burge ni ƙwarai da gaske na irin kayayyakin abinci da muka gani. Makarantar nan ana wanda ake ciyar da yaran nan da kyau, kuma ga jikinsu nan ya nuna, saboda haka muna murna ƙwarai da gaske.
Mako guda kafin zuwan wannan tawaga a birnin Yamai, a tantaunawar da su waɗannan ɗalibai sun yi ƙorafi akan wasu matsaloli, ciki kuwa har da cinkoson ɗalibai a ɗakunan kwana sakamakon rashin wadatar katifa. To amma da yake amsa tambayar 'yan jarida akan wannan batu, mataimakin gwamnan ya ce
katifu da gadaje suna nan a hannun duwan a cikin niyamadin nan. An taho da su daga Kano, aka samu dan tsaiko basu iso ba, daga can aka kawo su Niyami. Gwamnati ta shigo ciki, ta dauki mataki.
Ministan ilimi a matakin sakandare Alhaji Sani Abdulrahman ya tabbatar wa waɗannan ɗalibai cewa gwamnatin Niger ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen bunƙasa harkokin karantarwa a wannan makaranta da ke shirin yaye ɗalibanta na farko a ƙarshen shekarar karatun bana.
In mutum ka ƙware da ilimi nan dai cikin Afirka, cikin ECOWAS, ana so in an ma Ingilishi ka maida da sauri, in an ma Faransa ka maida da sauri. To ko kun yi sa'a, Allah ya sa an zaɓe ku cikin waɗanda za su ƙwarya ga wannan abu. Don haka wannan muhimmancin ke ga wannan ilimi da ake ba ku. Muga ta wace hanya za a bi a bunƙasa wannan makarantai. Muna tsammani abin ya girku sosai sosai, wanda jihar Kano sai jihohi biya sun sallamo.
Wakilin ɗalibai Tsalha Musa, ɗalibi daga jihar Kano, ya yi wa hukumomin Najeriya da Nijar godiya a game da dubarar buɗe wannan makaranta ta Bilangal College.
Mun ɗauki kuma alƙawari, insha Allahu za mu yi ƙoƙari mu dage sosai, mu sake ɗaura ɗamarar wandonmu don ganin mun faranta muku an cimma burin abin da ake so a tarar.
A ƙarshen ziyararsu ta birnin Yamai, hukumomin jihar Kano sun saka hannu akan wata yarjejeniya da hukumomin Nijar a game da maganar buɗe wata makarantar makamanciyar ta Yamai a wannan Laraba 11 ga watan Januari, wacce za ta karɓi 'yan mata zalla a yankin Zandar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To ga da Sule Barma daga birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. To a shirinmu na in an jima karfe 8 muna da rahotanni da dama da zamu kawo muku daga Borno da Niger Delta da Abuja da Lagos.
Gwamnan jihar Borno Honorable Bukari Shettima ya yaba wa hukumar lura da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya kan tallafin kayayyakin gini da suka baya wasu da rikicin Boko Haram din yana ba su da muhallansu.
Tattaunawa dai ta gagara tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da dattawan yankin Niger Delta.
Kakin shugaban Garba Shehu ya ce shugaba Buhari na nazartar sunayen
masu kamfanonin jiragen saman a Najeriya sun danganta matsalar da ake fuskanta da karancin man jiragen sama.
To muna fatar za ku jira zan wa'annan rahotanni kamar da nace da karfe 8 na safiyar nan an jima kaɗan kenan a shirin na hantsi. To yanzu ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba satar jawabin wasu shugabannin duniya da takwarorinsu na Afirka suke yi. Masaro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Shin menene ke faruwa ga nahiyar Afirka ne? Kusan duk wata bukata ta tahatta tsinken da na tsakale haƙori sai an shigo da shi. Gama nan mai daga ƙasashe kamar Najeriya ake haƙasa, amma sai an shigo mata da wadda za ta yi amfani da shi na harkokin yau da kullum. To yanzu abin ya kai hatta jawabi sai an kofo na shugabannin ƙasashen ƙetare. Da farko da muka ji abin da ya faru a Ghana ƙarshen mako, muka ce ƙasashen Afirka suna da matsaloli da suka dace a fi mai da hankali a kansu ba wannan ba. Amma wani mai sharhi ya ce da mu a'a, ai misali ne na taɓarɓarewar al'amura. Akwai raɗaɗin cewa jawabin da shugaba Murtala Muhammed ya karanta a taron haɗa kan ƙasashen Afirka OAU a 1975 zuwa 76 sai ta yi yana daga cikin dalilan da suka sa a kashe shi, domin jawabin ya yi barazana ga muradin manyan ƙasashen duniya. Hasalima, tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ce shi ne Janar Murtala ya tura ya wakilci Najeriya a taron, amma da Janar Ramad ya ga jawabin ya ce tilas shi ne da kansa zai gabatar da shi. To me ya faru ne daga wancan lokacin zuwa yanzu? Ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Hikaya ya haɗa mana.
I ask you to be citizens.
I ask you to be citizen.
Citizens, not spectators.
Citizen.
Na buƙace ku ku zama 'yan ƙasa ba 'yan kallo ba. Muryar farko ta tsohon shugaban Amurka ne George Bush a jawabinsa na rantsuwar karɓar mulki a 2001, inda ta biyo ta sabon shugaban Ghana ne Nana Akufo-Addo, wanda aka sato jawabin na Bush aka cusa masa a jawabinsa na karɓar mulki a ƙarshen makon jiya. A dai wannan jawabi an sake ɗauko fasahar jawabin rantsuwar kama mulki na tsohon shugaban Amurka Bill Clinton a 1993, inda Akufo-Addo cikin ƙwarin gwiwa ya gabatar wa al'ummar Ghana a matsayin jawabinsa na shiga ofis, yana mai cewa:
So are our strengths. Though our challenges are fearsome, so are our strengths.
Duk da cewa kalubalen da ke gaban mu abun tsoro ne, haka nan karfi mu ma abun tsoron ne. Wannan irin dauko fasaha dai yana neman zama abun damuwa, wanda hakan ne ma sanya fadar gwamnatin Najeriya Aso Rock ta kawo na'urar gano irin wannan satar fasaha. Bayar aukuwar hakan a sashen wani jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya zo daidai da nan shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama. Shin me ke kawo irin wannan akasi ne? In an duba yawancin masu yi wa shugabannin Afirka aikin rubuta jawabi gwanaye ne a tsarinsu. Sule ya Osule shi ne kakakin tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau, wanda kan sa hannu a irin wannan rubutu na mai gidansa da kuma ya taɓa samun wani lokaci da suka tsallake rijiya da baya a satar fasahar.
In ba shugaba ba ne lallai-lallai yana da wani abu da yake so ya faɗa, shi ne zai neme ka. Amma yawancin shugabanni za ka ga masu rubuta musu jawabin nan suna ta ƙoƙarin su zauna da su su ji abin da suke da shi, amma sai su kasa samun damar ma yin wannan. To sai a je a ɗauko wani abu na daban don a kyautata jawabin, a ga jawabi ya yi kyau.
Me yasa kuma ya zama duk ɗauko bayanan nan da ake yi sai ya zama daga shugabannin Amurka ne?
Sauran ƙasashen za ka ga jawaban da suke yi ba shi da jijjiga al'umma kamar yanda su ɓangaren shugabannin Amerika suke yi.
Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa, malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke Kano, a matsayinsa na ɗan Afirka, ya yi ji da aka gano cewa sabon shugaban Ghana Nana Akufo-Addo jawabinsa na kama aiki na wasu shugabanni ne aka sato.
To, babu shakka mutum ya ji babu daɗi, musamman tun da jami'a nake aiki, na san cewar akwai dokoki na ƙasa da ƙasa, har ma da hukuma sukutum da guda ta Majalisar Ɗinkin Duniya wacce take bibiyar yadda ake satar bayanai. Aliga an yarda cewar wato da kalmar baka ta fasaha da ta waƙa da ta rubutu ta ƙirƙirar wani abu duka wato daidai suke da duk wani abu da ɗan adam zai iya cewa ya mallaka. Saboda haka idan aka waye gari wato mutum ya yi rubutu ko ya yi wani jawabi wanda aka yarda akwai fasaha a cikinsa, to bisa doka ba za a maimaita wannan ba sai an jingina shi da jingina wannan magana da shi. To kamar inda wani ya ce kaza, amma in ba a faɗa ba kawai don an ga ta yi ƙaye aka ɗauka aka yi amfani da ita, to an karya doka.
Wani irin hukunci jami'o'i suka tanadar wajen ɗalibi ne ko malami da ya yi irin wannan ɗabi'a?
Akwai hukunce-hukunce daban-daban, har yanzu ban yi zaton an kai ga matsayin a ce an ɗauki matsaya ɗaya na dukkan jami'o'i ga yadda za a dinga yi ba. Amma dai horo yakan kama tun daga wato a hana mutum wato digirin da ike nema, idan garin neman digiri ne ya kwaikwayi aikin wani, to za a hana shi wannan digirin. Sannan za ta iya kaiwa a wani ƙarni mutum a rage masa muƙami ko a kore shi daga aiki ko a gurfanar da shi a gaban kuliya. Saboda haka waɗannan matakan duk suna nan a kan hanya.
Ba wai satar ba ce, amma a yanki inda muke kuma sai a dubi ka sato jawabin ƙasashe da suka ce ko kuma ce jawabi daga Bature. Me haka ke daɗa nuna game da al'amuran ƙasashenmu da kuma ci gaba?
To, gaskiya abubuwa ne kam da yawa da suke nuna. Kaga na farko, idan matasa ne masu yin wannan, yana nuna taɓarɓarewar ilimi tun daga ƙasa. Idan kuma waɗanda suke riga sun sami ilimin mai tsari ne sun manyanta, wannan yana nuna kuma taɓarɓarewar ayyuka yadda ka yadda magabata suka rike aikin ofis da ƙarfi da amana to ne yanzu saboda watakila sauri watakila saboda zanewa wajen kawai neman abin duniya watakila saboda ƙarancin horo idan an mutum ya yi abin da ba daidai ba da makamantansu watakila rashin tsayawa a darje waɗanda suka dace watakila aka ɗauki wasu matakai na kawai waka sani ko kuma nawa kake da shi duk irin waɗannan za su iya bayuwa ga ko da mutum yana da horon wanda ya dace kuma inda ya zauna zai iya amma in ya san yana da wani gata na wani ko kuma kuɗinsa ibayar aka ba shi mukamin da zai zauna ya aikin ba kamar yadda magabata suka yi. Sannan kuma akwai har yanzu wannan watakila ciwon na kwakwalwa na jin cewar kamar abin da manyan ƙasashe suka yi wato ya fi na wasu saboda haka sai a tafi watakila ana sani ba ba a sani ba a ɗauko na manyan ƙasashen a yi amfani da su saboda kawai a an raina mutum ya raina kansa ya fi ganin ƙimar wani a kan abin nan. Irin waɗannan matsalolin za su iya taruwa in ba ɗaya ba ne ɗayan ne su haifar da wannan halin da ake ciki.
To menene illar haka irin wannan tunani na raina kai ganin kullum kai baka isa ba waɗannan mutane su suke kusa da madahun iko?
To kaga dai daman babban dalilin da isa aka yi daya aka yi dokan nan a ƙasa da ƙasa don a samu ɗan adam ya yi amfani da ƙwaƙwalwarsa kullum ya samar da wani abu sabo kuma ana samarwa yanzu ko a jawabin shugaba Muhammadu Buhari na 2015 ɗin nan ai akwai kalma da yake ni ba na wani ba ne kuma na kowa da kowa ne nan kalmar a turance an yadda cewar fasaha ce kuma duk duniya yanzu in wani shugaba ya sake faɗan ta bai ce kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yake ba sai ya yi sakar fasaha
amma ba juma ba bayan wannan jawabin kuma ka san a baran nan shi shugaba Buhari gabatar da jawabi daga ƙarshe da aka gano cewa kofa aka yi daga jawabin da shugaba Obama ya gabatar
waɗanda suka rubuta wa shugaba Muhammadu Buhari bayaninsa na karɓar mulki daban da waɗanda suka rubuta masa jawabin da shi na zancen canji ya fara daga kaina daga dukkan alamu wadancan sun zauna sun yi abin yadda ake so kuma waɗannan yanzu da sai da ma aka shiga gwamnati aka ba su dukkan abin da yake na gwamnati da zai baka nutsuwa sai ka zauna ka yi aiki amma kuma ba su zauna sun yi ba suka yi wannan aika-aikar kuma suka zama wa mutane kunya a idan duniya.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamu na madadin Nasiru Adamu Elhikaya da Dr. Said Ahmed Dukawa da Chubahiro Diodone da Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
Toma da ƙarfe 12:27 na dare a Washington DC ga shirinmu na ƙarshe labarin matakaici.
Jiya Talata da daddare shugaba Barack Obama na Amurka ya gabatar da jawabin ban kwana ga Amerikawa a yayin da ake shirye-shiryen sauka daga kan ragaman mulki. Shugaba Obama ya bayyana irin abubuwan da gwamnatinsa ta yi cikin shekaru 8 da suka shige. Ciki har da farfado da tattalin arzikin Amurka da kashe Osama bin Laden da kuma ganin cewa Iran ta dakatar da shirin nukiliyar ta. Jiya Talata ne kuma aka gabatar da dokar da ta samu goyon bayan dukkan jam'iyyun siyasar Amurka gaban majalisar dattijai da za ta buƙaci a ƙara azawa a ƙasar Rasha takunkumi bisa zargin cewa ta yi shishige a zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwamba. Sabon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda ya ce rigakafin aukuwar rikice-rikice zai baiwa fifiko jiya Talata ya gabatar da bayanin abin da yake begen ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi daga martani ko kuma kai doki bayan aukuwar rikici zuwa ga rigakafin aukuwarsu.
To madalla to jama'a ban da ya sauke kina a wannan lokaci kamar da muka saba za mu da muku nan da awa 1 da rabi wato da karfe 8 na safiyar nan domin ka muku shirin na hanzin Allah da kenan lokacin zamu ka muku rahotanni daga jihar Borno a Nigeria da Niger Delta a kudancin Nigeria da Abuja da kuma Lagos duka dai a Nigeria yanzu ka madadin kowa da kowa na sashen sanarwa muka musamman ita Jummai da kuma wai bada umarni wato Solomon Abu sannan da injiniya ɗinmu Mr. Charles Hall Ali Mustafa Safata ne a Washington.